cikin yanayin rabuwar kawuna magoya bayan sai da Isra'ama suka gudanar da shagulgullan cikar wannan jam'iyyar shekaru 27 da kafuwa sakamakon rikicin da ke ci gaba da ƙara ta'azzara tsakanin wasu shugabanninta akan maganar cancantar shugabanci bangaren Metro Madugubu Bakar a wata sanarwar da ya fitar ya nuna damuwa a game da halin tagayyarar da wannan jam'iyyar ta tsinci kanta ciki kamar yadda za a ji daga bakin mataimakin shugaban jam'iyyar Dr. Saidu Umaru
Parti sabon kai yanzu ya samu shugabanci na kasa da dikte 22 da 3 ga wannan lokaci kaga a kwana a tashi duk shekara hudu ko biyar na bayan wannan an kai election sai kaga abu ya rage ka hayar kai yau dikte 3 ɗaya ne kiga sai da Islam ai ka san akwai abun bakin ciki tilas irin wannan abun ya faru in babu adalci
bangaren Abdullabo wannan ya shirya nasa bikin na daban ya alakanta kuma bayan jam'iyyar ta CDS da abin da ya kira rashin hakurin wasu abokan tafiya kamar yadda Abdul Amani ke gaya wa manema labarai
parti yana ta tabarbarewa saboda rashin hakurin wasu da halaye wasu wanda muke aikatawa wanda ke sa marasa hakuri sai ta tabar parti wannan shi yasa muka ce ya kamata mu tsaya mu yi nazari mu ga ya zamu mu ciwo kan matsalolin da ke raba kawunanmu
musoshin CDS na sassan kasa sun sha alwashin samar da hanyoyin warware rigingimin da ke dabaibaye wannan jam'iyya
kuna na Isa Musa ni president ne na CDS Rahma Jihar Bure insha Allah ku daga wannan gani za mu dauki matakin daidaita duk wani kurakure da muka samu dama rashin sani ne wasawa suka ce rashin sani ya hidare duhu akwai mutanen da muka dauki jam'iyya muka neman meka musu amma sai muka fahimci cewa su ba mutane bane masu son wannan jam'iyyar mutane ne watakila ƴan kasuwa
to amma a nasu bangare mata Rahama irin su madam Warkurakiya mai dashi na ganin dole ne magabatan jam'iyya su canza hali
mu matsayinmu na mata za mu ga hada kanmu don saboda wangar jam'iyyar ta farfado saboda in ana danniya abu bai ci gaba to danniya ce ta kai mu yau
tuni matasa suka bullo da wata dubarar tayar da takwarorin su daga bacci inji Ila Musa shugaban matasan CDS Rahama yankin Doso
kamar yanzu muka dauki fannin harkar resource show mun kire group da yawa da yawa wanda muke sa duka matasa na CDS Rahama suke cikin Niger wanda har suke wani ketare saboda mu zan mu rinka samun labari zuwa mu ko mu rinka sanin menene ake nan ana sai me kamata mu dauka dan muna son mu kokari mu gani Rahama ta kara sake sunanta wanda aka sani nata da
wannan kace nace a jam'iyyar CDS Rahama na gudana ne a wani lokacin da ya rage shekara daya a gudanar da zaɓuɓɓukan kananan hukumomi
duk ɗan CDS wanda ya yi zuciya ko wanda aka kora yau ya komo mu gama ƙarfi mu kama partin da kyau saboda iko muke so ba ya zama kullum muke biya ba muna fata mu ma a ce gobe ana biye da mu
ba wani abu ne ba in dai kana jin kari kana neman abu kika ga abun ba shi ma baka samu ba kai kai na ta samu farki ko kuma ka zaka a sasanta a baka wurin da Allah ya kaddara ba
sule mummuni barma muyar Amurka daga Yamai Adamu Niger